أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كبرك مرسادوا وأن مسلاتي ميتار البركة. مسجد عثمان بن عفان بن تيغبدا كراتمنا عمدة الفقه والفاوى الموفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. wannan shine majalisi na 66 a cikin karatun wannan littafi. Muna 21 ga watan Sha'ban hijira daga garin Makka zuwa Madina 1447, wanda yake daidai da 9 ga watan 2 a kalandar Bature 2026. Idan ba manta ba, sati da ya gabata muna cikin babi wanda yake mana bayani akan hadaya da layya. Mun yi kwanan daji mu isa ba inda muke so mu isa ba. Ina ganin abu ruje muna iya bibiyar karatun sai mu hada daga inda muka tsaya mu kammala babin mu. Babi na gaban shi mun kare littafi wanda yake mana bayani akan hajji, hajji da umara. Malaiki cewa babul hadi wal uhdiya wal udhiya. Wannan babi ne wanda yake mana bayani akan hadaya da layya. Malaiki cewa wal hadi wal udhiya sunnatun la tajibu illa bin nazari. Hadaya da layya sunna ce ta manzon Allah, tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi, ba ta wajaba akan mutum sai idan ya dau addawa. Ya ce lalle kaza, lalle balan nan zai yi kaza. Idan muka dauka kan wannan masalar gosati da ya gabata a hulguje muka huce kasancewar yanayin lokaci, aslan ita layya sunna ce ta manzon Allah, tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi. Koko mu dawo mu hara daga kan hadaya. Hadaya tana kasancewa sunna, tana kasancewa wajibi, kamar yadda ita ma layyan tana kasancewa sunna, tana kasancewa wajibi. A hadaya sunna ce idan ya kasance wanda ya dau niyyar aikin hajji kadai, ba tare da ba in hada aikin hajji da umara ba, in mata matu'i ko kirani. Idan ya yi hadaya ya yi sunna ta manzon Allah, tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi, kamar yadda ya yi wa kana lokacin da manzon Allah, tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi, ya koro hadayar shi lokacin sulhul Hudaybiyya. Aka hana sa su shiga su yi aikinsu na umara, manzon Allah he ya yanka wannan hadaya. Kaga wannan ta koma mai sunna, ba wajibi ba ne ba. Tana kasancewa wajibi ga wanda ya dau niyyar aikin hajji da umara a lokaci daya, kenan mai tamattu'i da mai kirani. Haka kuma tana kasancewa wajibi ga wanda ya bar wani abu daga cikin wajibban aikin hajji ko kuma wajibban aikin umara. Ina fata an fahimta. Abu guje karatun layya ita kuma tana kasancewa sunna, ko kuma aslan ita sunna ce, sabida wa'ansu daga cikin malumai da kuma wanda suka ce akan a layya tana kasancewa wajibi ga wanda yake da ikon ya yayanka abin layyan shi. Misala ce wanda take da sabani, wanda suka ce akan sunna ce suke cewa ai manzon Allah, tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yayi layya. Da haka sunna ce ga wanda Allah ba shi damar yayi layya ya aiwatar da layya. wasu kuma daga cikin malumai suka ce akan a'a layya tana kasancewa wajibi dalilin wata riwaya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa man lam yudhi fala yuqarribanna musallata yake cewa duk wanda bai yi layya ba yana da halin yayi layyan to kada ya kusanci masallacin mu malumai suka ce wa aslan ita kanta sallar idin ai bata kasance wajibi ba ita ma sunna ce kana kallo ana ta yi kana iya gwancin ka a gida ba wani layyi a kanka dan haka kaga ba zai kasance wajibi ba inda sallar idin wajibi ce da sai a ce dalilin sarayar da wajibi ko dalilin kin aikata kaza wajibin nan an ce maka kada ka yi shi kenan wannan shi ma yana nuni akan wajibi kenan tunda sunna ce ita ma wannan aikin yin sallar idi sunna ce kenan wannan ita ma sunna ce fala yuqarribanna musallata kenan wannan zaka kasance ba wai bangaren wajibi bane fa ala ai lalle malamai akan karkashin wannan hadisin sun yi suka ce a uba ce ayi saboda gatan da bawa yake samu idan yazo ya halatta sallar idi kamar yadda manzo Allah ya umarni a huto da kowa azzawatul hudura budurwi wanda suke cikin daki wanda ba a barin su huta su ma a huta da su matan arme su huta duk dan su hadu ko su hadu akan manfa'a adda al'umma take haduwa ta yi a wannan rana ta idi hatta da masu haila masu jinin biki aka ce su zuruto amma dai kasan tsayawa inda ake yin sallah su baya in an tashi ana addu'a su ma su yi amin diddan kowa da kowa addu'a ta karbu alherin ya sauka akan kowa da kowa a wannan suke cewa uba ce ne shi wanda yana da halin yin layya bai yi layya ba to ga abin da zai hawo kanshi kada ya zo ma masallaci ba a bukatar zafashe ala ai mazhabin mu na malikiya akwai wata fada wanda aka samu imam maliki ya ce akan lalle layya wajibi ce kuma da kai wata wada wanda aka samu lalle yayi bayani akan layya sunna ce ta manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ala ayi sunna ce ba wajibi bane ba sai dai malamin ya kawo la tajibu illa bin nazari sai dai idan kai addawar ka tahi kasuwa ka sayi ragon ka kace wannan ragon nayi alƙawarin bana zan yi layya ko nayi addawar zan yi layya bana ya tahi su wannan ragon to wajibi ne ta zama to wajibi akan shi ko mutuwa yake yi in dai ya nuna yace wannan ragon da na saya dan in yi layya na saye shi ko ya mutu bai cikin halin bai cikin kaya an gado za a yanka bai kaya shi wannan ita ce wada ta malumai ita ce wada mafi rinjaye sai malai yake cewa wal udhiyatu afdalu min as-sadaqa bi thamaniha lalle layya ita tahi fadala akan sadaqa da kudinta misalin nan abinda malam dinda karatun wancan satin a gaggauce aka wuce shi nan misalin abinda malam yake so ya bayyana mana kana da jika 40 sai ka samu aka taya maka ko ka taya rago jikka 40 sai ya ce a ƙara mini jikka 2 na in sai ka ce yoto bari ma kurbanta in ba wani jikka 40 in ranar sallah sai ta kasance mini matsayin layyata to wannan bai yiwa ba ku ba ladan sa dai ba shine nan malai yake so ya bayyana maka lalle yin layya ko mun karancin kudin abin da ka sayi dabbarka yayi fadala akan ka dauki kudin ka ba wanda kake so ka bawa a matsayin sadaka shine ne yake bayyana mana udhiyatu afdalu min sadaka dalili shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai lokacin da ya tashi yin layyan ba layyan ya saya ba kudin layyan ya bada ba a layyan ya saya ya yanka ribi wa Allah saboda lan yanalu Allah tuhuma wala dimaqa walakin yanaluhu taqwa minkum yake cewa wal afdalu fiha mafi fadala a wurin yin layyan shine mutun ya samu raqumi al iblin thumma al baqar sannan samiya thumma al ganam wal afdalu fihima mafi fadala a cikin wannan abubuwan guda biyu yin layyan da yin hadaya shine mutun ya samu raqumi sannan in ba a samu raqumi ba a samu samiya sannan in ba a samu basaniya ba a samu karamar dabba ita ma wannan malumai suna da sabani wurin hadaya abin da yayi fadala dalili manzo Allah sallallahu wa alaihi wasallam ga abin ne amma dai wurin layya malumai suna da sabani suka ce dan me sanya lokacin da manzo Allah ya tashi yin layya bai yi layya ba da raqumin ba bai yi layya sai ya nemi raguna guda biyu masu kaho karo ya yanka su shine yau an shi daga cikin malumai suka ce in dai layya ce mutun zai yi to ya nemi ragon shi yayi amma dai in hadaya ce mutun yayi da raqumi shi yayi ala ai mutun ya nemi abin da yayi wannan shi yayi shi ya sanya nan gaba malai yace wa yusahabu istihsaniya wa istismaniha abinda aka yi so lokacin da zaka yi layya abin liyan kan naka ka
kyautata shi ka inganta shi kuma ka same shi mai mai ne mai koshashe mai mai ba wai wannan marora marora ba kamar yanda a can gaba mallam zai mana bayani irin dabbobin da bai kamata ba a yi layyan da su ba ko kuma a yi hadaya da su kenan abinda ubangiji yake so kenan ka samu mai kyau ka samu ingantacce ka samu mai mai ka samu mai kiba shi ya sanya ubangiji yake bangira mana a cikin suratul hajj zalika wa man yu'azzimu sha'airallahi fa innaha min taqwallul quluba wannan abin ne wanda ubangiji ya shar'anta mana dan mu yi ibada akan shi ka yanka ka samu ladan abin waye yake ingantawa shine wanda yake da zuciya wanda take jin tsoron ubangiji ka san danwa kake yi ka san dalilin me kake yi ka san abinda kake kirdado ka samu a gobe kiyama kenan sai ka inganta abinda zakai shine man yu'azzimu sha'airallahi fa innaha min taqwallul quluba malaki cewa wala yajzi illa al-jazai min al-ta'ni ita baya bata ingantuwa sai dai idan an samu al-jaza daga kananan dabbobi kenan wanda yake da wata shidda abin da yi sama idan ya kasance kananan dabbobi ne bangaren tumakkai yace wasaniyu mimma suwaha su kuma manya ya kasance daga shekara biyu abin da yi sama kenan saniya zuwa raqumi shekara biyar ita kuma saniya shekara biyu shi kuma karamar dabba wata shidda bangaren tumakkai awakai kuma shekara guda ina tunanin wancan satin a gurgujen mun yi bayani na awakan ban yi bayani shi ba yace wasaniyu al-iblin wanda ya ingantu na daga manyan dabbobi ko raqumi shine makammula lahu khamsu sinin shine wanda ya cika shekara biyar wannan duka malaman sun yi ittifaki akan haka kamar yanda ibn hazm a cikin al-muhalla ya kawo yake cewa hadha la khilafa fi wannan babu sabani a wurin malamai raqumin da za a yi linge da shi ko raqumin da za a yi hadaya da shi sai ya cika shekara biyar da haka wajibi ne lokacin da zakka wakkala ko lokacin da zakka saya ka tantance shin ya cika shekara ko bai cika shekarar ba haka yi aikin banza ka saya da tsada kana tunanin ya kai shi kuma bai kai ba kenan in raqumi ne zakka yanka to wajibi ne ya kai shekara biyar in wani sadaka kace zakka yi ko na a yanka a yalwata wa iyallai ko mai shekara ɗaya yanka ba ruwanmu amma dai in Allah zaka yi wa to wajibi ne sai ya kai shekara biyar sannan a yanka shi yace wa minal baqari madahu sanatani daga cikin kuma shanu shine wanda ta cike ko wanda ya cike shekara biyu tal shi ma wannan dukkan malamai sun yi ijma'i akan shi kamar yanda ibn hazm ya kawo al-muhalla yake cewa qala zalika abu faqas yace wala na'lam lahu mukhalifan min ahli al-ilm bil lugha yace bun samu ba wani ba daga cikin malamai wanda ya saba mi akan haka malamai dukkan sun yi ittifaki in dai sani ya ce ko sani za a yanka to wanda ya cika shekara biyu yace wa min al-ma'z ma lahu sana ita kuma karamar dabba daga cikin ɗan taure ko kuma akuya ko ɗan akuya shine wanda ya cika shekara guda can yace shi za a yanka sabanin raguna su kuma bangaren su tumakai wanda take da shekara wata shidda dalilin sa shine wanda dan akuyan da bai kai shekara guda ba baya iya yin barbara dalilin shi malumai suka ce he ya cika shekara guda tar sannan zai shi kuma in rago ne a wata shidda yana iya farawa dan haka aka inganta a yanka shi a wannan lokaci akwai dalili sati da ya gabata mun kawo dalili akan haka sai mallam yake cewa wata tijo shatu alal wahid ita kuma karamar dabba sabaun rago ko dan afiya mutun dai zai hauta mutun dai zai yanka da sunan shi sai dai an bashi dama ya hada da iyallan shi yana iya yanka guda daya sai ya ce wannan dani da iyallai na ya ubangiji ko ya tsaya wannan ita ce dabbar da zan yi laye da ita dani da iyallai na amma dai koma bayan haka baya yiwa wani da wani su hada kudin su su ce su saya dan mi dan a yanka karamar dabba yace wal baqaru wal badanatu an sab'atin da karam da saniya da raqumi su kuma mutum bakwai suna iya saya su hada kudin su su saya kuma an bada dama daga biyu abin da yi sama in kai dai kake da halin ka saya sai ka sai ta kai dai lankan ka yanka wa kanka ko ka yanka da kai da iyallanka in ku biyu kuka hadu in ku bakwai kuka hadu dukkan su yayi daidai amma dai sama da bakwai mutum takwas su hadu su ce a bari mu hada kudin mu mu saya wannan bai dacewa wancan sati mun yi bayani akan haka akwai hadisin Jabir wanda muka karanta karkashin wannan masala yace wala tujzu al-awra al-bayn awruha me ido daya wanda tabbacin lalle wannan dabbar ido daya gare ta bata ingantuwa a yi hadaya da ita bata ingantuwa a yi laye da ita amma dai da za a mata wani wannan wanda yake kula da ita ga idan nan ana gani tabbas gashi nan bai da matsala amma dai in ka gitto ta wannan bangaren zaka gani kamar batta gani wannan ta halatta ayi amma dai idan ya bayyano a gare ta ko idan ya tsiyaye ko kuma a idan a liƙe yake wannan ba ta halatta a yi laye da ita ba ta halatta a yi hadaya da ita haka ba ta halatta a yi suna da ita za mu zo kan masala a can gaba yake cewa wala tuzul al ajfa allati la tanqi yake cewa haka dabbar da take karkas wanda in ta kwanta ta da sai an yi umma sannan a motsa ta wannan ita ma bata halatta a yi laye da ita bata halatta a yi hadaya da ita yace walal arja'u al bayyinu zal'uha haka dabbar da take karyayya wanda ko dingishin ta ya tabbata lalle a karkata take tahiya wannan ita ma bata halatta a yi laye da ita bata halatta a yi hadaya da ita yace walal maridatul bayyinu marduha ko kuma dabbar da take da rashin lafiya lahiyar gatan a bayyane zaka gani wani sa'in zaka samu wata dabbar wannan wani maruru ya huto mata ko wani kari ya huto mata gashi nan a bayyane an tabbatar wannan batar lahiya in ka zo in ka kasa sai a ce maka wannan kudin ta kaza amma dai wannan wanda kudin nata shine mafi karanci ta yi waccan mai ta yi ta komi dalilin wannan rashin lahiya to ba za ka yi wa ubangiji haka ba ubangiji zaka bashi inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba inna allaha jamilun yuhibbul jamal maran lahiya ka shafa mata lahiya in yankawa zaka yi ka tayi kuci kai da yallanka ko ka yanka kai sadaka wannan an baka dama amma dai wannan ibada zalika wa mun yu'azzim sha'irallahi fa innaha min taqwal qulub bata inganta ayi rage da ita dalili da kai hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an tambaye shi akan ma yutaqi min adhahaya wa an irin dabbobi ne lokacin da muka tashi ibada zan yi wa ubangiji kusanci ya kamata a ce mun nisance su ba za mu neme su ba manzo Allah yake cewa al arja'u bayyin zarwaha wal awra'u bayyin والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي وأن مداه من منزع الله أما تامنا باسا هلتا أي لي رسو باسا هلتا أي هلأ رسو سيما لك تيوى والغضباء التي ذهبت أكثر أذنها والعضباء التي ذهب أكثر أذنها وقرنها يتي تدبت دا مفي يوى دغا كننتا يا ينكي ko kuma mafi yawa daga kahonta ya riga ya yanke ita ma bata halatta amma dai mun yi bayani akan baya da kai hadisin da dalilin shi ma dan ya kawo hujja hadisin Ali ibn Abi Talib sati da ya gabata mun yi bayani akan shi wanda Ali ibn Abi Talib yake cewa naha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yudha bi adba'i al-qarn al-udhun an yi hani manzo Allah ya yi hani da mutun yayi yanka yayi layya da dabbar da mafi yawa daga kunnanta ya yanke ko kuma mafi yawa da kahunta ya karye wannan hadisi ne wanda Imam Ahmad ya wutar shi haka Imam Tirmidhi haka Imam Abu Dawud Imam An-Nasa'i ya wutar shi haka Ibn Khuzaima ya wutar shi haka Imam Al-Hakim ya wutar shi amma dai hadisi ne wanda malumai sun dabba hadisin da kai a cikin mun yi bayani akan a cikin rawun da aka samu wanda malaman hadisi ba sa amsa hadisin shi da kai shine hujjiyya bin adi shine abu hatim ar-razi yake cewa shehu la yuhtaju bi hadisihi shabihun bil majhul wala latija ne wanda ba a kawo hujja da hadisin shi in aka ce maka a cikin isnadin hadisin da kai hujjiyya bin adi sai a ce to wannan latija ne wanda ba ma kawo hujja idan muka ga sunan shi a cikin wanda suka rawaito hadisi haka ma kai wannan latijan ana kwatantawa ma ba amma san shi ba ma a cikin malamai wanda suke rawaito hadisi haka hadisin shi hadisi ne wanda bai da inganci da kai malumai kamar al-Imam al-Albani ya a cikin ruwa gare da haka a cikin talkhis al-habir al-taqiq dukkan sun kawo masala hadisi ne wanda yake inganta dayifi a wada mafi rinjaye ta malumai shine lalle in dai ba wannan guda hudun ba da aka ambata maka ba sabarin su in yaya dabba ta kasance kana iya yin laye da ita kana iya yin hadaya da ita wannan duka ba matsala bane ba da kasancewa mazhabin mu na malikiya ya tafi akan dabbar da kahonta yake zubar da jini ba a laye da ita ita ma wannan wada ce mai rauni dabba ko da kafan ya karye aka samu wannan ana iyawa a yi laye da ita wada mafi rinjaye wallahu ta'ala a'lam sai malai yake cewa wa tuzlu'u al-jamma dabbar da asalin ubangiji bai halicce ta da kaho ba halaka ne a yi laye da ita yace wa wal batara da dabbar da ubangiji da ya halicce ta bata da hutsiya ita ma halaka ne a yi laye da ita wal khasiyu da dabbar ko ragon da aka yi mai daddaka ko dan bunsirin da aka yi mai daddaka dukkan su ana iya yin laye da su halaka ne anan da kai nau'i ne daga dabbar da ita ma halaka ne ai ita ce alkisa alkisa dabbar da ubangiji yake halittar ta ba tare da uzumi ba tare da kunne ba ita irin yanda dabba take yin kunne ita ba ta yi kurum zaka ga a shahe yake ita ma halaka ne ai ne da ita halaka ne ai wannan da ita abinda ya shahi bangaren dabbar da aka yi mata daddaka da kai hadisi wanda sati da ya gabata muka karanta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi layya ga dabba bikance ni mojuai ne raguna guda biyu wanda aka yi musu daddaka wannan daddaka tana taimakawa rago dan ya samu mi ya samu nama ya samu kitse da haka ba wani laifi akan haka koda an mai daddaka ana iya yin dange da shi sai malaike cewa wa mashaqqat udhunha haka da dabbar da kunnan ta ya tsage aka tsaga mata kunne ko kuma kunnan ya tsage halaka ne a yi layya da ita au kharaqat ko kuma kunnan nata ya kone au qati'a aqallu min nisfiha ko kuma mafi kasa da rabin wannan kunnan ya yanke ana iya yin layya da ita kai koda ya yanke in kamar yanda muka yi bayani a baya halaka ne a yi layya da ita yace wa sunna sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan za'a nahrul ibli qa'imatan ma'qulatan yaduha al-yusra lokacin da za'a soke taguwa shine a kulle kafarta ta hagu sannan a soke ta akwai wurin sukar da ake soke ta kidan za a soke ta sannan idan ta fadi sai a yanka kamar yadda ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul hajj bal budna ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum fiha khair fadhkuru smallahi 'alayha sawa fa idha wajabat junubaha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadhalika sakharnaha lakum la'allakum tashkuruna ubangiji yake cewa kaga sha kaga raqumma ja'alnaha lakum kuma dabbobi ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum fiha khair idan kun tashi yankan su ku ambaci sunan Allah sai ku soke ta sawaf shine qiyaman ala arjulihim salata kenan suna tsaye akan kawun su guda uku daya ta hagu min sai ka kulle ta idan ka kulle ta sai ya kasance ya ta kasance tana dokace akan kawun ta guda uku tana tsaye akan kawun ta guda uku dayan an wannan sai ka soke ta idan ta fadi sannan fa idza wajabat sunuwa fakulu minha ci idan ta saraya ta fadi wannan dabbar da kuka soke yace a wannan halin sai ku ci kowa ku ci yasu da mawadaci da wanda bai da wadata haka Allah ya kaddara mana yasmu ya sakkare mana ko ya lwata mana ya sauƙaƙe mana wannan dabba dan mimi dan gode mi akan ni'imar da yi mana yace wa dhabhi li ibli wa dhabhi al baqri wal ghanam ala safahiha yace ichi kuma ta wannan saniya ga karamar dabba ita kuma ana kwantar da ita akan wuyanta sai a yanka ta dan kasancewa ita ma saniya ana soke ta da kai yanda tana da wurin da ake iya soke ta idan ta fadi kuma wannan inta a auna da ita amma dai karamar dabba ita ba soke ta ba ake ba ana kwantar da ita sannan a yanka ta dukkan su ita saniya tana da bangare guda biyu ana yanka ta ana soke ta haka karamar dabba ita kuma ana soke ta ita kuma raqumi da kai riwaya wanda an bin manta ba sati da ya gabata na Abdullahi ibn Abbas da ya ga wani ya kwantar da raqumin shi yana nema ya yanka shi Abdullahi ibn Abbas ya ce ta dashi ba haka bane ba sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abinda manzo Allah ya shine raqumi soke shi ake yi haka kuma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kasance suka suna aikata wa Allah gara musu yarda sai malaiki ya ce wa qulu inda zalika idan zai yanka sai ya ce ko idan zai soke ko idan zai yanka sai ya ce bismillah wallahu akbar da sunan Allah Allah shine babba allahumma hadha minka walaka ya ubangiji wannan abin da ka yassare mini na same shi daga gare ka yake daga kalkashin fadlanka ne kuma gare ka muke kusantar da shi ko muke gabatar da shi tunda zaka yi ne dan Allah ba wai wannan jinin da ka zubga ba yake bukata ba wannan nama yake bukata ba tsoranka da jin da takawarka ita ce ubangiji yake nema a gonka in kai dan shi alhamdulillahi ka samu ladan abin da ka yanka yace wa yustahabbu Allah yadawwa illa muslim abinda ake so lokacin da za a yanka ya kasance wanda zai yanka musulmi ne saboda kusanci ne zaka yi wa ubangiji shi kuma kusanci ba a bukata shiga wanda ba musulmi ba saboda Allah baya bukata daga gurin shi Allah baya karba innama yataqabbalu Allahu minal muttaqina Allah yana karba ne daga masu takawa wanda bai da takawa bai ba ma musulmi bane ba Allah baya bukata kinan ibada an shartanta ta ne akan wanda yake musulmi duk da shi ma kawurin an nema ya aiwatar idan bai aiwatar ba da kai laifi akan shi zuwa lokacin da zai musulunta ya aiwatar amma dai yana kawurin shi idan yayin Allah baya karba dalili akan haka ka koma cikin suratul muddassir ubangiji yana tambayar kafirai a gobe kiyama ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallina wa lam nakum nut'imul miskina wa kunna nakhudhu ma'al khairin wa kunna nukadhdhibu bi yawmid din hatta atana al-yaqina dan me ya sanya me dalilin da ya sanya ubangiji ko ya sanya ko cikin mutasaqar sai suka ce a ai amsa ubangiji shine bun kasance daga cikin masu sallah a wannan halin nashi ko da yayi sallah ubangiji zai karba ba zai karba ba dalilin shi din bai bude ba bai amshi kilan shiga musulunci ba dalilin haka koda yayin ubangiji ba zai karba ba amma dai kuma muhadabun bima khudiba bihi almuslimina shi ma an umurce shi ya aiwatar da haka idan bai aiwatar ba da kai ranar gobe kiyama ubangiji zai mai hukuma akan rashin aiwatar da haka amma dai da zai aiwatar yana matsayin shi na kafiri ubangiji ba zai karba ba yake cewa wa in zabaha sahibuha fa huwa afdal inda wanda ya sayi layyan yayi wa kanshi alƙawarin layyan zan yi layyabana ya saya layyan ya yanka wa kanshi to shi yake fadala hatta da mace ta huto ta yanka wa kanta shine mafi fadala duk da kasancewa mu al'adar mu mace batta yanka aka gani ko a gida sai an tayi an nemo wani namiji gashi nan ga huka ga komi a yanka in za a ce a sai an nemo namiji an yi al'ada ce amma dai dukkan malumai sun yi ijma'i akan ingancin yankan mace ingancin yankan mace za ta iya yanka komai daga cikin abinda duk abinda namiji zai zo ya yanka ita ba tana iya ba ana iya ba ta aiki a abatuwar ta dinga yanka muku abinda za ku ci to kaga ni malumai dukkan sun yi ittifaki akan halaccin yankan mace ingancin yankan mace to ita ma da za ta iya hutarwa ta dauki huka ta yanka wa kanta to shi yayi fadala saboda kai da kake yankawa ka yanka wa kanka shine abu wanda yake mafi fadala wannan kuma dalili akan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadaye shi da hannayen shi yanka kayan shi ya yanka 73 ne 37 ya bar wa Ali yace yanzu ya yanka ne kaga inda mutun ya yanka wa kanshi shine abinda yake yace wa waqtu dhabhi ba'da salatu al-eid lokacin yanka shine bayan sabka daga sallar idi bayan an kammala sallar idi a wannan lokacin ne mutun zai yi yankan shi wannan a lokacin aka bada labari haka da kai hadisin Barra bin Azib wanda Imam Bukhari da Muslim suka wutar da shi inda yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yayi layyaka mun sallah fa inna ma zabaha li nafsihi wannan mutumin ba layyi ba ya yanka wa kanshi nama su tayi su sha dadin su in sadaka zai yi sadaka amma dai ba layyi bace ba yace wa man zabaha ba'da salati faqad tamma nusuhu wa asaba sunnatul muslimina yace duk wanda kai yanka bayan an kammala sallah to tabbas wannan mutumin ya samu ladan yanka na layya kuma ya dace da sunna ta musulmai kina wannan shine abin da yake wajibi to misalin da zai kasance wani ne a wancan kauyen su ba sa yin idi ko bai huta idi ba aslan idi sunna ne ba wajibi ba to shi a wani lokaci zai kirdada ya sallata ya yi yankan shi shine zai kirdada misali ina kyautar zaton wancan shekarar na ta yi wancan garin a wancan garin wurin karfe 9 suka yi sallar su kenan zan tsaya in jira yi karfe 9 ina kyautar zaton karfe 9 da rabi ko wani masallacin idi sun kammala idin su a lokacin nan sai huddo abin yankan shi yanka da zai yanka karfe 7 to da wata yi ba zai lissahi a garin su karfe nawa suke yi kaga sabanin ba zai kirdado ba a harami karhe nawa suke yi minti 15 ko minti 20 bayan mudawar rana suke yin sallar su ta idi to ni wato bari in yi anan wurin mu karhe kaza ne bari in yi a garin ku ko garin da yake kusa da ku karhe nawa suke yin sallah ni ina wancan kauyen sai in kirdada a naji labari karhe kaza suke hawa idi sai in kirdada daga karhe kaza zuwa karhe kaza har riga ya an kammala sallah a wannan lokacin sai yi yankan shi tunan hidai wata matsala wajibi ne sai limami ya yanka sannan kai za ka yanka ko kuma wajibi ne sai sarkin gari ya yanka sannan kai ma ka yanka tunda matsalar tana da sabani shi limami yankan limami malum wannan shi musulmi zai yi aiki da shi ko kuma yankan sarki misalin mu limamin mu can ya gama sallah can sarkin mu bai gama sallah ba jiraya zamu yi sarkin mu ya gama sallah sannan sarkin mu ya gama sallah ya yanka tashi sannan mu ma mu yanka namu ko kuma limamin da muka bi sallah shi zai yi aslan limami ko limamin da ya bada sallah ba ruwan mu da sarki aslan abin da ya kawo matsalar shi ne a da limami ko sarki shine limami shine kenan wannan sarkin sai idan ya huto ya yanka nashi sannan kowa ya yanka to shi sanya kenan shi kuma limamu sarki yake ayyana shi koda sarki bai zo ba yace a wuri kaza na bada dama a yi ringa yin sallar juma'a kenan wannan limamin nadin sarki ne zai yi wannan inda babu sarki wannan limamin shine sarki kenan shi idan ya yanka yanka yayi sai dai mas'ala inda take da sabani kuma shi wajibi ne sai limamin ya yanka sannan mu yanka to inda Allah kaddara limamin bai da abin yanka yaya abin zai kasance kenan kowa a garin ba zai yanka ba shine fada mafi rinjaye shine sallah da ita zabi to gaciya da zaran an gama sallah to an kare limami ya yanka bai yanka ba an kare ba ruwanmu da limami dalilin wannan riwayar da muka karanta wa man zabaha ba'da salati faqad tamma nusuk duk wanda ya yanka bayan sallah ba a ce bayan yankan limami ba to hakika layyashi ta yi kinin madama an riga yi an kammala an yi da sallah gidana bakin masallaci yake limami ya ce assalamu alaikum assalamu alaikum ko bai gama hudubar shi ba in ne yanka na yanka yayi bayan sallah aka ce mini in na jinkirta kuma limami ya gama hudubar shi wannan shi yake wannan ita ce magana wanda malumai suka tayi aka kurum bayan sallah aka ce mana ban zaran an yi sallar idi ina da damar in dai in yanka abinda kai ta malam malai yake cewa an tambaye shi madawa yake cewa wata rana na taba yin sallar idi yace ni karan kai na banda da abin yanka sai a ce kuma kurum ni dan bin yanka mutane ba sa yanka ba yace almuhim shine kurum an gama sallah daga an gama sallah aikin limami ya tashi kuma yanzu wannan kowa ya tayi yankawa kanshi ya samu ladan abin da yayi sai malai yake cewa ila akhir yawmin min ayyamin at-tashrika kenan bayan sallar idi lokacin layyane har zuwa rana ta karshe daga ayyamin tashrika akwai hadisi na Abdullah ibn Umar yarda Allah shi tabbata a gaishi asar na Abdullah ibn Umar yake cewa al-adha yawmani ba'da yawmil adha yake cewa layya kwana guda biyu ne bayan yin layya kenan kwana uku gare ka kwana uku gare ka sune ayyamun tashrika wannan sune abinda yake wajibi mutum ko lokuta na yin layya kenan kada iyawa ranar dauka daga bayan an samko daga idi ka yanka abin yankan ka in baka samu ba washe gare shi in baka samu ba washe gare shi kana da kwaduka guda uku sune ayyamun tashrika kai yanka har zuwa lokacin da rana za ta fada ayini na uku bayan layya ayini na uku daga cikin ayyamun tashrika da zaran kana kallon rana za ta fada a minti a ban twitter rana za ta fada a ban set ka yanka kayanka layyarka ta yi hukuncin abinda ka yanka hukuncin su ɗaya da layya wallahu ta'ala kuma abinda yake ƙara tabbatar da haka faɗan manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yace duk wanda bai huta daga mina ba bayan rana ta riga ta fada to kada ya sake ya huta sai ya zamana ya kwana yayi ni har sai rana ta yi zawali ya ta yayi jiwa sannan ya bar mina kaga wannan shi ke tabbatar maka salasatu ayyamin sune ayyamut tashriq sune lokuta wanda aka baka dama kan yanka yace wa ta'ayyunul udhiya bi qawlihi hadhihi udhiya ana tabbatar da layya da wadar shi shi wanda ya sai layya yace wannan ita ce layya ta misalin ya ta hiya sai rawar shi da yazo kana sai rago sai yace wani ragon layya ne zan saya ya sai kayan shi kawo gida ya karmi ko bai fadi wa ɗan uwa ba ko bai fadi ya iya layi ba in dai wani ya ji ko kuma wani ya gani ko kuma wani ya sani lalle baban mu idan ya ɗauko rago irin wannan lokacin ragon layya ne ya saya ko kuma ya yi karina ya tabbatar lalle wannan ragon layya ne ko da Allah yake kaddara mai mutuwa wannan ragon bai cikin batu wannan ragon za a yanka mai shi ne a matsayin layya saboda kamar ya yi wa kansa addawali kenan zai yanka ka za a yanka mai a matsayin layya yace wal hadyu bi qawlihi hadha hadyun wannan kuma ita hadaya shi ma idan ya koro hadayen shi sai ce wannan hadaya ta ce to ba isa ba a juya ta zuwa wani abu in ba hadaya ba ko da bai samu ba aikin hajjin mu ko wani abu yake zawwa ya sha maka ko wani abu yake kirda dawwa kai ko da ya kasance bai da abinda ya kasance wajibi sai ya yi hadaya ya sai ta ne dan tadawwi ba isa a karkata ta zuwa wani wuri ba kurma hadaya za a yi da ita shine malai yace ko kuma au ishaarihi ko kuma ya kasance lokacin da ya sayi layyar ya sayi hadayen nan sai ya tsaga ta ya tsaga mata tuzan taraqumi da saniya abinda sunna take ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yana sanya a tsaga tuzan idan aka tsaga tuzan sai jini sai ya kwarara ya biyo ta wuya duk wanda ya kalle ta ya san wannan dabba hadaya ce ko bacewa tai za a janyo ta a mero ta cikin harami a yanka ta shine al-ishar Aisha ta bayyana wa tace manzo Allah yayi kuma mu ma mun yi ni ma na ma ragunan na nayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-ishar shine a tsaga tozo jini ya zuba dan duk wanda ya gani ya tabbatar lalle wannan dabba hadaya ce yace wa taqlidihi ma'an niyya ko kuma arata ya mata takalmi ko arata ya mata wani tsumma wanda daga an gani a wannan lokutan an san wannan ba dabban lanya bace ba dabban wani bace ba dabba ce wanda za a koro ta a sanyo ta cikin harami a yanka ta dabba ce ta hadaya wannan shine abinda malam ya bayyana mana wannan kenan a misala ta ta'ayinu ta'ayinu udhiya wa ta'ayinu al-hadaya yace wala yu'ti al-jaziru ajaziru ujratu منها باء دوكن ولا يعطي الجازر اجرته منها باء بيان مهوتي لا دان aikin shi daga cikin wannan dabba wanda aka yanka ko ta hadaya ko kuma ta layya misali ya an yanka ya yanka mai lida ya zo ya haide mai sai ya ce dauki karwata daya shine ladanka a ko kuma dauki hada shine lada a ba a yin haka wannan kuma dalilin a hadisin wanda Imam Bukhari da Muslim suka wutar da shi hadisin Ali ibn Abi Talib yake cewa manzo Allah ya umurce ni da in tsaya in kula da dabbobin da aka yanka yake cewa wa ana tasaddaqu bi lahmiha wa juludiha wa ujlatiha yake cewa in yi sadaka da naman wannan dabba haka da wata wannan dabba yake cewa da wannan al-ujla yace shine irin sirdi da ake dorawa dabba irin shimudar da ake yi mata yace dukkan su manzo Allah yace abada abinda ma yake cikin ta dukkan su abada shi ake kira da al-ujla yace abinda kuma ya umurce ni wa Allah wa'dil jazzar minha kudda in saki in ba mai mahaucin wannan dabba in ba shi wani abu daga cikin wannan dabbar da yi mata aiki yace manzo Allah sai yake ce mana nahnu nu'tihi min indina mu za mu biya shi da kudin mu amma dai daga cikin wannan dabba ba a dauka ba a ba wanda ya mata aiki ina fata an fahimta wannan ita ce shine wajibi gidan haka koda mun kasance muna yi to mu hasa baya daga cikin sunna ta mu baya cikin karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yazo yi maka adu yayi maka aiki za ku yi jinka nawa zan baka jika biyu duk karamar dabba jika biyar biyar duk karamar babbar dabba ka dauki kudin shi ka bashi Allah ya baka lamarin sayan ma dabba barantana abinda za a gyara ta abin da yake koma bayan haka wannan kuma dukkan su sadaka in kana so yayin ka maida suka sanya gidanka kai amfani da kayanka ko kuma in ka ga ma karba wa mutane yace wa sunna sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an yakula sulsul uhiyatihi yaci daya daga cikin ukun dabba shi yace wa dabba da yayi layya da ita wa yahdi wa yuhdi sulsaha ya layya yayi kyauta da daya cikin ukun ta game da ƴan uwa da amanna arziki da makwabta yace wa yatasaddaqu bi sulsaha kuma yayi sadaka da daya cikin ukun ta kaga an samu dukkan ta an yi sadaka da daya an yi kyauta da daya an ci da daya me ya bambancin kyauta da sadaka kyauta shine misalin mutumin da muke tare da shi takan yi ma ya hini karshe dan karamci dan girmamawa dan dangantaka ko wani kane na ko wani wana sai in dauka in bashi kamar yadda al'adar mu take nuna mana mutum zai yi layya sai ya meka wa wani ya meka wa makocin shi ya meka wa gidan alhaji wani ya meka wa gidan alhaji wani wannan shine ake kira da alhadi kyauta mutum ya bada dan Allah shine abinda dangin manzo Allah suke ci manzo Allah yake ci amma dai as-sadaqa shine wannan matalautan miskine da fakirai wanda suke karkatawa wane yazo yana bara ko wane ne ka san wane bai yi layya ba wanda wane bai da karhin yin layya ka dauka ka bashi wannan shine ake kira da miskini ko kuma fakiri su ake ba wa sadaqa amma dai kyauta wanda yake mai dan karhi wanda yana da karhin shi shi ba yi layya ka dauka ka bashi kyauta wannan kuma abinda Abdullahi bin Mas'udi ya kasance yana yi. Abdullahi bin Mas'udi idan yayi yankan shi sai ya umurci wakilin shi wanda yake tsaye akan dabbobin shi an ya tasaddaka bi sulsihi wa an ya'kula sulsahu wa an yab'atha ila ahli akhihi bi sulsi. Abinda yake yi shine ya dauki daya cikin ukun ya bada sadaka miskine fakirai a basu, daya cikin ukun a dauka a ci da shi da yan gidan shi da yaran shi da bayin shi, daya cikin ukun kuma dingin shi wanda su ma suna da karfin sayan ko ma sun yi malayyar sai a aika musu su ma a basu kyauta. Wannan shine abin da ya kasance yana aikatawa. Haka wannan da kai Imam Ahmad a cikin Al-Mughni yana bayyanawa yake cewa nahnu nadhhabu ila hadisi Abdullah ibn Mas'ud, yace mu muna karkatuwa ne zuwa ga hadisi Abdullah ibn Mas'ud ga abin da ya kasance ya akulu huwa as-sulsu wa yut'imu man arada as-sulsu wa yatasaddaqu ala al-masakin bis-sulsa, shine yana ci yace daya cikin ukun abin da ya yanka, yace kuma daya cikin ukun sai ya ci yasa da wanda ya ga dama na daga dangi ɗan uwa da amanna arziki su kuma miskinai sai a musu kyauta ko a musu sadaka da dai cikin uku. Wannan shine abin da ya wanda kamar yadda Ubangiji haka Imam Al-Qurtubi a cikin tafsirin wannan aya fakulu minha wa at'imu al-qani'a wal-mu'tar, shi ma ya kawo wannan magana ta Abdullah ibn Mas'ud yake cewa ga abin da ya dace al-qani' mawdaci da talakkan kowa a bashi ya ci wannan yalwa ce kazalika sakharnaha lakum, Ubangiji ne ya yalwace mana wannan al'amari ba wayo ba bara waccan shekarar baka yi ba na Allah ya rawata maka kai ba duk kai muku ba waccan shekarar wannan kazalika sakharna halakum, kada kai keta kada kai bakin ciki ka rarraba kowa ya samu. Amma dai wannan rarraban mustahabbi ne ba wajibi bane ba, ka wani ya ce an tauye wa ni da nake da iya mai yawa kuma in yanka dai lakan kuma a ce kaza, mustahabbi ne ba wajibi bane ba, mustahabbi ne ba wajibi bane ba, inda zai yi ba bakere duka yace kai kowa ya ci dan abu daya ya hudda ɗan karwata ɗaya lakan ya bada sadaka ya wadata ko ya bada kyauta ya wadata ba wani laifi a kan shi. Kurum menene saboda Ubangiji ya ke bayyana mana a cikin suratul Hajj wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil anam fakulu minha wa at'imul ba'isa al-faqir, wannan ita kadai ce ku ci daga cikin abin da kuka yanka na daga layyanku na daga hadayanku, yace amma dai wannan matalaucin wannan fakirin wanda yake nema ya samu to ku dan bashi daga cikin abin da kuka yanka. Amma dai wa'annan sauran din ka hammashe shi ka ki ba su ka dan ba da wani abu daga ciki to ya wadata su, shi dai kadda kai kadda ka ce kai ta ka wannan ka ayi ta dukkan ta baka samu ba wani bi amhanu ba ko amhanu da ita ba, kadda ka ce dukka ka cinye kai ba bakire a ka dan yanke wani abu ka dan abada wanzu kuma sauran kuma ku ci kayan ku ko ka kasa ta kashi hudu kashi ɗaya lakan ka bada shi sadaka kashi uku ka ci kayan ka ko ka kasa kashi biyar kashi ɗayan ka bada shi dai dan abu kada a ce an yin ba a ba wani ba, shine dalilin wannan ayat fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqira, shine dalilin wannan ayat kenan dan kadai din wani wanda yake bukata ka dauka ka bashi ko mun kadai din shi dai ka huta daga cikin zarfi, amma dai in ka ci kayan ka ba wani laifi akan haka insha Allah. Yace walahu an yantafi'a bi jildiha, a halaka ne shi wanda ya layi ya amfani da fatan wannan dabba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin da Imam Ahmad ya wutar shi da hadisi Abi Sa'id al-Khudri daga isnadin shi isnadin ne wanda yake inqita'i da kai hadisin Jabir bin Abdullah shi kuma hadisin wani bangaren shi mawqufi ne, amma dai wanda suka rawaito hadisi ne wanda yake ingantacce. Manzo Allah yake cewa la tabi'u duhumul hadi wal adahi fakulu wa tasaddaqu wastamti'u bi juludiha wa la tabi'uha, yace kadda ku sayar da naman da kuka yi hadaya da shi ko kuka kai layya da shi wannan sai gani a tunda nayin ai dan ma ai jinin ne a yanka a Ubangiji ba jinin da yake bukata ba ba dama yake bukata ba lenaluhu taqwa minkum, jin tsoron Ubangijinka wani hali wani yanayi ya sanya kai wannan abin shine abin da Ubangiji yake so, to sai aka haramta maka wannan abin ko ka ci ko kuma ka bada sadaka ko kuma ka bada ka ba kai kyauta da shi, yace kada ku sayar da naman layya ko kuma naman hadaya, yace abinda za ku koci kuma ku yi sadaka yace wannan fata istamti'u bi juludiha, fata wannan abinda kuka yanka kuna iya amfanuwa da ita ko kai buzu kamar yadda da ake yi idan an yi layya sai awa in raguna kaza kai murakai majemi yana kusa zai zo ya tattara ya taya maka jima bayan wata ɗaya a bai maka ga buzu nan ka samu wannan an bada dama haka yace wala tabi'uha wannan mata kada ku saki ku sida ta amma dai halaka ne ka anwani da wannan mata kana iyawa ka bada kai zubuzu da ita ko kuma ka shanya ta ta bushe ka kawo ta a dakin ka ko kai rido da ita an baka dama haka yace wala yabi'uhu kada mutun ya sayar da wannan nama dalilin wannan hadisin da muka karanta hadisin Jabir hadisi Abi Sa'id al-Khudri hadisin Jabir da Abdullah irda Allah shakabata a gare su yake cewa wala shay'an minha ko kuma wani abu daga cikin wannan dabba ko a ya aske gashin ta ya tahiya saida ko wani abu makamancin haka bai dacewa ko an budda kan ya saida kan saboda gidan shi ba amfani da kan bai dacewa mutun ya sayar da wani abu daga cikin abin da ya yinka na daga hadaya ko kuma na daga yace fa ammal hadiyu kaga hadaya in kana tatawwu'an in ya kasance ta nafila ce kaman misalin yazo yayi aikin umara ko yayi aikin hajji yayi ifradi kadai bai hada aikin hajji da umara ba kaga ba hadayar da ta hawo kanshi kuma ya cika dukkan wajiban aikin hajji yace ustuhibbu lahu al-aklu minhu sai yanka ta kurum dan tatawwu'i yace an bashi dama ya ci wani abu ya ci daga cikin wannan hadaya ya annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama amara min kulli jazurin bi bid'atin yayi umarni manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya umarci mahautan shi kowa idan ya yanka ya yanko me wata tsoka daga cikin abin da ya hede yace fa bi khat sai aka hada wannan tsokokin aka dafa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa akala minha manzo Allah ya ci daga cikin wannan tsokar wa hasa min marqiha kuma ya sha wannan romo wanda sunna ce ta manzo Allah shan romo manzo Allah in an yanka mai an mai abinci to roman yana sha yake cewa ya ci wannan nama kuma ya sha roman wannan nama wannan hadaya wanda ya bada ta tadawuri ba ta wajibi ba yace wala ya'kulu min kulli wajibin ba a cin hadaya wadda take ta kasance mutun ya sarayar da wani wajibi hadaya ta kasance wajibi a kai kai wani lai ko kai wani kuskure ko ka sarayar da wani wajibi sai hadaya ta hawo kanka wannan idan ka yanka ba za ka ci daga cikin ta ba yace illa hadiyu almut'ati walqiran sai dai hadaya ta mut'a ko ta qirani mutumin da yazo daukan niyya aikin hajji sai ya hada aikin hajjin shi da umara tare mut'a kamar yadda bayan muka yi bayani shine mutumin da zai dau niyya aikin hajji da umara idan ya shigo yayi aikin umara sai ya sabke ihramin shi zuwa rana ta 8 ko rana 1 ta watan zulhijja ko rana ta 2 zuwa dai rana ta 8 ko rana ta 9 sai ya sanya ihramin shi ya kama hanya ya tahi ya kon a Muzdalifa ya kon a Mina sannan ya tahi Arfa wannan shine ake kira shi da mutamatta ko kuma mutumin da ya hada aikin hajji da umara a ciki ya musa tsawa fi daya musa sa'i daya shine al-qima to wannan idan yayi ai mun sani wajibi ne sai yayi hadaya saboda ya hada aiki guda biyu a lokaci guda daya to wannan hadayen shi yace shi kuma an bashi dama ya ci wani abu daga ciki akwai hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim sun mutar da shi hadisin Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta take cewa tana bayani ne a cikin sha'anin hajjin bankwana na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama take cewa wa kanat hajjatan qarinatan wa hajj baqiyati azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam mutiati mate kun manzo Allah sun yi tabattu'i manzo Allah shi kuma yayi kirani can bayan mun karanta manzo Allah yake cewa ni ma da ina iya baya tana iya komawa gaba yace da na warware na yi tabattu'i he manzo Allah yake kirani kuma sauran sahabbai ya umurce su yi tabattu'i yake cewa dakhala alaina yawm nahlan bi lahmi baqrin manzo Allah ya shigo gummu ranar idi da naman saniya a hannun shi sai muke cewa manzo Allah menene wannan sai yake cewa dhabaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an azwajihi manzo Allah ne ya yanka wannan abu dan iyallan shi kaga hadaya ce ya musu akan abin da suka yi na daga tamattu'i sun hada aikin hajji da umara manzo Allah sai ya yanka musu kuma ya shigo musu da wannan naman suka ci kenan in hadaya in ta kafara ce bai dacewa mutun ya ci amma dai in ta kirani ne da wannan yana iya daukan wani abu daga ciki ya ci amma dai sauran ya barwa wanda suke cin harami su amfani da shi saboda ita hadaya idan ka yanka ta sai dai ka barta a cikin harami zaka yanka ta anan zaka barta ba a huta da ita akwai misaloli wanda suna da kyau tattauna su amma dai kasancewa lokacin namu wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa man arada an yadhhi fa dakhalat al-ashr fa la ya'khudhu min sha'rihi wa la min bishratihi shay'an hatta yadhhi yake cewa duk wanda ya numaci yin layya goma na harkon watan Zulhijja suka shiga fala ya'khudhu min sha'rihi kadda ya dauki wani abu daga gashin shi yayi aski ko yayi saisaye wala min bishratihi haka kadda ya yanke faratirin shi nan riwaya ce wadda ina kyautata zatan da kai kuskure a cikin wannan inda abin da yake wata riwaya wala min azfari haka kenan bishra kenan yayi ta kasance matsayin azfar kadda ya dauki wani abu daga cikin faratirin shi hatta ya dahi hasiya lalla idan ka zo ka yanka kai tsaye kana ida yankan ka bayan sallar idi idan mutum yana iya waye ta yi aski ya yanke faratirin shi an ba shi dama hadisi ne wanda Imam Muslim ya rutar da shi abu mujamma na iya idasa al-aqiqa ko dan ya kasance mun kammala babu kuma in Allah ya sa sati mai zuwa muna cikin masu karatu kenan sai mu yi abin da yake cikin wannan lokacin shi sai mu yi dan tarbiyi akan abin da ya shafi Ramadan haka mas'aloli ne wanda zamu iya tattaunawa akan abin da ya shafi Ramadan ayi hakuri kenan sai mu wannan kammala malaike cewa babu aqiqa babu wanda zai mana bayani akan suna suna idan muka dauka ma'khuzun min al-'iqqa shine al-qata didda al-'iqqa shine bujirewa kamar yadda yake hukukul walidayni bujirewa iyaye da kai wannan riwaya wadda ta zo da yawa Abu Abdullah ibn Amr ibn al-As yake cewa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-'iqqa an tambayi manzon Allah akan yin suna al-'iqqa da kalmar ta abinda yake kamar bujirewa sai yake cewa inna Allah la yuhibbu al-'uqq Allah bai san bujirewa yace wa ka annahu karha al-isma wa Abdullah ibn Amr ya sai yace kaman manzo Allah ya kyamaci wannan suna a kirayi suna da al-aqiqa sai muke cewa to ya rasulullah inna ma nasaluka min ahadina yuladu lahu muna tambaye ka ne dayan mu idan an mai aiwa a cikin gidan shi me abin da yake sunna wanda ya kamata mu yake cewa duk wanda yake so yayi wa dan shi yanka to yayi wa dan shi yanka yace anil gulam shatani mukafa'atani yace yaro idan namiji ne aka aiwa mutun zai yanka mazaje guda biyu guda biyu mukafa'ata ne wanda suke tsarin juna masu kamantacce biya da juna yace wa adin jariya shatun ita kuma mace za a yanka mata dabba karama kenan wannan shine abin da ya ke wannan sai nan malai yake cewa hiya sunnatu yace sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an so ga wanda aka yi mai suna yayi haka an so ba wajibi bane ba sai kaga mutum idan an mai aihuwa ya tada hankalin shi yayi ta tan da tan da tan amma dai ba zai tada hankali ba akan ya samu abin da zai yi lafiya ba dukkan su sunna ne ta manzo Allah tsira da abinci Allah shi tabbata a gare shi ana yin shi ne ko ana yin wannan yankan ne dan ka tabbatar wa ubangiji godiya akan ni'imar da yi maka abu ne wanda kudi baya saya abu ne wanda zaka ga wani wanda Allah ya haramta mai da za a ce ya bada duk abin da ya mallaka dan ya samu yaro ya kasance wannan dan shi ne na tsatsanci wallahi da ya dauka ya bada kuma wannan baiwa ce ubangiji yake yi wa bawa ya habu liman yasha'u inasan wa ya habu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasan wa yaj'alu man yasha'u aqiba ubangiji yana yin baiwa daban-daban irin yanda ya ga dama gaba da bawan shi wani sai a bashi mata kai mata zai yi ta aiwa har ila yaumin tanaji har zuwa lokacin da zai mai da aran shi wani kuma ubangiji sai ya bashi maza kurum zai yi ta aiwa gurin shi kullun ya za a yi samu mace baiwa ce ubangiji ya ma ka dama akan wannan da mutan ka samu da ta tsaza maka hankali da ta hudda ka daga cikin hayyacin ka baiwa ce ubangiji ya yi maka wannan kuma ubangiji sai ya mai baiwa maza da mata ya hada mai ai tai yau mace gobe da miji yau mace gobe da miji haka ubangiji yace kuma wannan ubangiji sai ya mai baiwa ya sai ya shi bakara ne ya yi ta nema ubangiji ya dake da kurum ba zai samu ba baiwa ce inda ubangiji ya bashi dan to ta kakan ya kasance falatu ujibu amwaluhum wala auladuhum ta tabbata akan shi inna ma yuridu الله يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون to wannan dukkan su baiwa ce idan ubangiji zai yi maka sai ka karba da hannu biyu ka gode mai haka yake ce bana anil gulami shatani idan an maka aiwon yaro manamiji to zaka yanka mai dabbobi guda ba wai lalle ba bukananan dabbobi guda ba lalle ba wai sai rawo a dabbobi guda yace duk da kasancewar kaga nan ya kawo masalan dabbobi guda biyu sai dai an samu riwaya manzo Allah tsira da mun ci Allah shi tabbata a gare shi lokacin da Fatima ta Ayyasa kaga ɗayenka rabu ɗi lakan yayinka haka lokacin da aka yi Hussein shi ma rabu ɗi lakan a yayinka wannan ga wanda yake da hali an bashi dama yayinka guda biyu in ba hali ka yayinka guda ɗayenka la yukallifullahu nafsan illa wusaha la yukallifu sa'atan min sa'ati abu ne zaka yi wa Allah Allah kuma ya san daidai halinka yace wa anil jariya shato ita kuma mace ana yanka mata karamar dabba guda daya akwai hadisin da muka karanta na baya hadisin Abdullah ibn Amr bin al-As yace an tuzbah yawma wa an tuzbah yawm sabi'ihi haka za a yanka a yini na bakwai yini na bakwai da aka yi maka da aka yi maka wannan alhuwa nan da kai ibda gubara ci al-istiskari ya kawo magana ta Imam Malik yake cewa Imam Malik yake cewa wala ya'uddu al-yawm alladhi wulida fihi al-mawlud illa an yulida qabla al-fajr min laylati dhalika al-yawm idan wannan yini ne misali an aje shi ne yanzu bayan rana ta riga ta wada kinan yaushe zai kasance yawm sabi yawmuna litinin ko yawm sabi kinan zamu azami misali talata laraba al-hamisi juma'a subdu ladi litinin kaga shine yawm sabi kenan yinin wannan ranar a yanzu daren yaushe ne muke daren talata ne muke ko kenan idan aka aje shi a yau kenan yawmus sabi zai kasance yaushe zai kasance ranar litinin idan kuma ya kasance a yinin yau ne aka aje shi yaushe zai kasance kenan lissahin zammi yau tana ciki kenan talata yau litinin ko litinin litinin talata laraba alhamisi juma'a subdu ladi ladi ne yawm sabi wannan shi take mas'ala wadda malamai suka yi ijma'i akan ta kamar yanda ibnu munzir ya kawo a cikin tuhfatul maulud ya kawo yake cewa hada qawlu ammati ammatu ahlul ilm yace dukkan malamai ilimi sun ta yi akan yini na bakwai ake yin sunna kaga wannan shine lissafin mu da muke bari a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu misalin a galgajiyancen mu abinda muke tafiya yau an maka sunna ba lissafin a yini aka aje shi ko kuma cikin dare aka aje shi kurum lissafin da zamu yi a yau talata ce kenan yaushe ne rana ta bakwai rana yau zan mu sake yi kenan an ayi yaro karhe takwas an ayi yaro bayan rana ta riga ta hudo lissahin zaka mai lissahin yau kenan lissahin ranar da zaka mai suna ranar ladi zaka mai suna an aje shi da dare lissahin ranar da zaka mai suna shine lissahin yau kenan ranar talata zaka yi suna yake cewa kawo kuma wannan da koyin wata masala wadda ga abin da aka ce mana yau musabe kawo misalin wanda zai jinkirta ya kara kwana biyu an mai aihuwa ranar alhamisi sai ya ce a ai ba weekend da wace ba weekend da an yi samun mutane don mu ci bikin mu samu ranar da ba aiki mu zo mu wannan wannan ya saba wa sunna ta banza Allah tsira da mun ci Allah shi tabbata a gare shi ce maka aka yi rayini na bakwai yini na bakwai ka yanka wa yaranka idan ka wuce idan baka samu ba za mu ga masala ta gaban mallan zai mana bayani akan abinda yake sunna ta manzo Allah tsira da mun ta Allah shi tabbata a gare shi to a wannan yini na bakwai kaga bayan ka mai yanka wa yuhlaqu ra'suhu an so sunna ne ka aske yaron ka kai kuma wannan wai ba wai mace ba dukkan su sawa'un namiji ko mace kaga ni an ce a mace ce a shafa mata lahiya a namiji ne a yanke a aske mai gashin shi ko kuma a jinkirta a dukkan wannan yinin ake so a yi wa yaro wannan gata kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana wa ahriqu anhu dam wa amidu ahriqu anhu dam wa amidu anhu al'adha ku zubar wa wannan yaron da aka yi wannan yaron da aka haifa muku ku zubar mai da jini a yini na bakwai haka kuma ku kaume da dattin da yake cikin shi wannan gashin dattini wannan ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka da kai hadisi wanda samura ya kawo hadisi ne wanda yake ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi tuzbahu an yawm sabi'a wa yusamma fi wa yuhlaka wa yahlika yake cewa kowane yaro yana rataye ne da sunan shi wannan kan wannan masalan malaman hadisi sun yi ta kai kawo a masalan suna rahinun ko murtahirun bi haqiqati shine wa'ansu daga cikin malamai suka ce a ai uban wannan yaron ba zai iya cecen uban shi ba sai idan yaron ya idan uban ya yanka ne wannan rabon sunna wannan ɗaya daga cikin wada wadda malamai suka ta yi amma dai wada ce mara gunjayi mara rinjaye wasu daga cikin malamai sun tayi kamar yanda wata magana wanda aka samu daga magana ce wannan wanda Imam Ahmad bin Hanbal ya kawo yake cewa tento wanda yaro zai yi wa mahin shi a gobe kiyama babu shi ma da mu gobe yanka mai rawar suna ba magana ce wanda bata da wani wanda akwai malaman da suka tayi suke bayani suka ce a ai yankan da zaka yi wa yaro shine wannan kulli ne daga sheidani wanda ya daibaye yaron nan shine idan ka yanka mai wannan kullin ya riga ya tahi sheidanin nan ba zai cutar da wannan yaron ba zai kaza ba dukkan su wannan maganganu ne shi dai abin da yake ciki shine godiya ga ni'imar da Ubangiji yayi maka akan samu wannan yaro kinan wannan hadisin yana bayyana mana ana yin haka ana mai yanka yini na bakwai haka kuma ana mai aski yini na bakwai kuma wani samma ana mai suna amma dai masalan suna a kode yaushe kamun ma a yi shi kana iya mai suna kamar yadda Ubangiji ya yi wa annabawan shi wa inni sammaytu Maryam wa inni uzuka zuriyata min ash-shaytanir rajim can kuma annabi Zakariya aka ba fanadatul malaika huwa qaimun annallahi wa shuka bi Yahya musaddiqan bi kalimati min Allah haka annabi Ishaqa wa basharnahu bi Ishaqa nabiyyan min as-salihin kamun ma ai huwa kana iya ma yaron ka suna inda daman ma a mai takarda kamun ma yanzu duniya ka mai takarda wani ka danka ka sanya mai kaza amma dai a ringa wani kwangurejo a sai ranar bakwai an tafi masallaci an mai waye an samu siga an waye duka wannan bid'a ne ba daga cikin addinin musulunci kurum an maka suna manzo Allah da aka mai suna wutar waye ce wa sabon shi an mun aihuwa na sanya wa ɗana Ibrahima kawa kanka lafiya shi wa abin a sauƙi gare yake amma ne ka huto daga aiki kana fafutuka idan ka samu goro idan ka samu dabino idan ka samu halawa idan ka samu kullun kullun suna ka tadawa kanka tsaye sai ma da yake cewa wa yutasaddaqu bi wazlihi warqan idan an ma yaron aski sai a yiwa wannan yaron sadaka da yaunin wannan gashin nashi ayi da bayan shi da azurfa yanzu kana iyawa ka daidaita ka gani wannan ya yaunin kaza sai kai ibadiyar shi in Allah maka dama sai kai ibadiyar shi da zinariya ka yi wa yaron ka sadaka wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wa Fatima wannan jikokin shi diyan Fatima al-Hasan yake cewa Fatima ihliki ra'sahu wa tasaddaqi bi sha'rihi bi zinati sha'rihi fidda yake cewa yake Fatima ki aske wa wannan yaron naki ki aske mai ga gashin shi yace kuma ki auna wannan gashin ki yi mai sadaka da dirham shine na azurfa ba dinari ba amma dai mutun yana da dama yana iyawa ne kana iya kai ibaliyar gashin yayi jika goma sai ka yi wa wannan yaron sadaka wannan sunna ne ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malai yake cewa fa in fata yawm sabi'ihi idan yini na bakwai ya huce ba a yi wa wannan yaron ba suna ba yace fa fi arba'i ashara to sai a jingirta zuwa kwana na 14 ko yini na 14 yace fa in fata idan kuma ya huce yace fa fi 21 sai a kirgadi yini na 21 sai a yi wa wannan yaron suna wannan shine iltimatum inda aka bada sati daya ko wannan kwana na bakwai yini na bakwai in ba samu ba yini na 14 in ba samu ba yini na 21 akwai riwaya wadda aka kawo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka isnadin ta isnadi ne wanda yake mai rauni amma dai da kai Aisha ta yi fatawa akan haka dalilin shi da yawa ko ummatul ulama suka tai akan masalan yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-aqidatu iyana cewa al-aqidatu tuzbahu li sab'in suna ana yin shi ne ko ana yanka ragon suna a yini na 7 aw 14 ko kuma yini na 14 aw 21 ko kuma yini na 21 idan ba samu ba kuma wannan kare da ya dauke wa kanka ya riga ya sarai akan ka babu yoni akan ka ka tahi kurum ya tahi ta shagalin shi kai ma ga shagalin ka ka riga ta sarka akan ka yace wa yanzi'uha a'dha'an idan an yanka in sai a hutar da marso na naman wannan wala yukassaru azmuha ba a kakkarya kashishuwan wannan dama wannan duka wannan magana ce wanda malam ya kawo akan wata matsaya wani hadisi wanda ibnu abi shayba a cikin al-musannaf ya kawo shi isnadin shi isnadi ne wanda yake shi ibnu abi shayba ya bayyana isnadi ne wanda yake mai kyau sai dai a cikin irwaul galili imamul albani ya da'afa wannan hadisin baya ciki wannan dalilin shi suna kawo suna bayani suna cewa a wai duddan yaron ya tashi mai lahiyayen gabbukabbai mai lahiyayen lahiya shi san ya waye ba aka karyawa ana ciccire wannan duka wannan magana ce wanda ke bayin fa kuna so namun ku yayyan kashi ku sassara ku yi abin da ku kai dama magana ce wanda batta da wani asaf a cikin addini hadisi ne wanda yake dhaifi wanda malam ya kawunta da shi yace wa hukumuha hukumul udhiya fi ma siwa dalika hukumcin layya hukumcin suna hukumcin layya suke dukkan hukumce da suka rata yin layya sun rata akan al-aqiqa shine mutun ya yanka ta bayan hantsi ya riga ya hudo kenan kirgado bayan an riga an bayan hantsi ya riga ya hudo kenan bayan lokacin da ake sara an gama sallar idi haka wannan ya nisanci dukkan wa'ansu aibubbuka wanda aka haramta a yanka a lokacin da zaka yanka abin da yanka ka nisanci dukkan abubuwa da hukuncin da muka karanta akan abin da ya hawo layya da ya hawo kan layya to shi ma haka bangaren suna sai kake yayi dukkan irin wannan dabbobi saboda ubangiji zaka yi wa kuma ubangijin nan tsarkakakke ne baya amsar wani abu wanda yake tsarkakakke bun ba tsarkakakke ba haka ubangiji mai kyau ne baya karɓo wani abu ba mai kyau ba wallahu ta'ala a'lam abinda ban karanta daidai Allah ba mu da ganin shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana iyayen mu da kakanninmu da malamanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatun na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da abinda arziki da suke nesa da na kusa muna fatan ubangiji ya biya bukatunsu ya sanya albarka a ciki Allah mana albarka yi wa zuri amma albarka yi wa abinda ya rasa mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka da yi wa sauran kwanukan mu albarka yi wa zuri amma albarka wanda suka gaye mu gidan gaskiya ɗan uwa da iyaye da amanna arziki muna fatan ubangiji ya ji kansu ya sabkar da rahmar shi a cikin kabarurukan su ya gafarta musu ya sanya aljanna ita ce makoman su ya hada mu a cikin aljannatul firdaus Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ai hakuri mun shiga cikin lokacin sallah.